أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة شهر إيه دوتن شعبان شكرا تا دبودة لليه إيه دا أربعين دا هدو هجرية وان دي داتي دا أكو دوتن أكو شكرا تا دبودة إشرين دا أكو miladiya zamu ci gaba da karatu cikin wannan littafin namu mai albarka na adabul larabci makama ta badiu zaman al-hamzani Allah mushi rahama da jin kai mai rasuwa shekara ta 402 Allah ji kanshi da gafara Allah mushi rahama wannan shine darasin mu na 28 ne go 29 makama kuma ta 26 zamu tashi ita ce al-maqamatul wa'ziya makama ta wa'zi yau gangarumin wa'azi ne zan musha daga wala yau duka wata harka cuwa amma da ta hura yau lahira ce al-imam yake cewa haddathana Isa ibn Hisham Isa ibn Hisham ya ba mu labari yake cewa tana da dan yawa amma bata da wahala ga wannan kalmomi yace bainama ana bil basara wani lokaci ina garin basara mun ga hadisin annabi yana cewa bainama rajulun hadisin jibril bainama zarfu zaman kawai wani lokaci an basara ina garin basara amisu ina tamaka hatta addani sayru har sai da tahiya ta kai ni ila furdatin zuwa ga wata halfajiya mai fadi guri mai fadi kada ka soro fiha qaumu jama'a sun yi yawa a gurin alaka imu akan wani mutum a tsaye ya izhum yana musu wa'azi wa huwa yaqulu yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane innakum lam tutraku sidan ku kusani ba a barku karazu ba wa inna ma al-yawmi gadan kusani bayan yau akwai gobe ba yau bane duniyar kadai akwai gobe kiyama wa innakum waruduhu watan kusani cewa ku zaku gangara wani rami shine kabari fa aidu laha kuma wannan ramin tanadi mastadatun min quwa matakar abinda kuka samu na karhi wa inna ba'dal ma'ashi ma'adan kusani cewa bayan rayuwa akwai makoma fa aidu lahu zadan ku tanadar mishi guziri ala ku tsaurara la uzra babu uzri faqad buyyinat lakum al-mahajja an bayyana muku hanya lahiyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ukhizat alaikum al-hujja kuma an kama hujja akan ku bakku da hujja ku je ma Allah madaukin sarki a hakana yace mina sama'i an kawo muku hujja daga sama bil khabari da labari Allah ya sauko muku labarin shi daga sama ya sauko qur'ani daga sama wanda shine yanke hujja yace wa minal ardi bil ibari a kasa kuma an ba ku an yanke muku hujja ta daukan nura da wa'azuwa abubuwan da suke faruwa na yau da gobe na rayuwar duniya su kadai Allah wa'azi ne yake muku da su yace ala ku saurara wa innal ladzi bada'a al khalqa ku sani cewa wanda ya fara halittu shine Allah aliman to masani ne yuhi da izama ramiman shike rayar da kasisuwa bayan sun riddige ala ku saurara wa innad duniya ita duniya daru jihazin gida ne na shiri wa qantaratu jawazin abun ga alqantara gada ce wanda ake tsallakewa man abara hasalima wanda ya tsallake ta ya kubuta wa man amarha wanda ya rayar da ita nadima zai yi nadama wanda yazo kawai ya maida hankalin shi rayar da duniya gobe kiyama zai yi nadama ala ku saurara wa qad nasabat lakum al-fakha ku sani cewa ita duniya nasabat ita duniya ta kafa muku al-fakha tarkwanta wa nasarat lakum al-habba kuma ta watso muku kwaya zaman ku da duniya kamar yadda yara suke tarkon tsuntsu su zo su kafa tarko su kawo kwaya hatsi su keke waya to duniya haka ta muku ta kafa tarakunan ta kuma ta kawo kwaya ta zuzzuba muku ta hatsi fa man yarta'a duk wanda yake kiwo cikin kwayan nan ta duniya ya ka'a zai fada ciki wa man yalqud wanda yake tsinta zai yi ba fada zai yi ciki ba zawwa zai yi dubara ya dan tsinta to yasqud shi ma durawa zai yi ala ku saurara wa innal faqara hiliyata nabiyyakum ku saurara talauci adan annabin ku ne faqtasuha ku sanya shi matsayin tuhahi waligina hullatu duguyan waligina ita kuma wadata nan yana nin talauci tsakatsakiya wadda rayuwar annabi ta kasance tsakatsakiya mun san dai da rayuwar annabi ta kasance in ba haka ba shi kanshi yana neman tsari da faqarun yudigi talaucin da zai sa mantar da Allah yace waligina ita kuma wadata hullatu duguyan kawace ta tsaurin kai fala talbasuha kada ku sata wadatar da hazata mantar da kai da Allah kuma duk wanda ga halayen mawadata ya san wannan abin yadda yake tahiya baye da lokacin ma da zai ina ko taba ganin mai hali ya je yana karatu yana addini babu wannan a gaban shi hidimomi sun mishi yawa kuma gobe yana tunani je kiyama hujja ce yace kazaba zununul mulhidina zato na mulhidai sun yayi ƙarya allazina jahaduddina wanda suka yi inkarin addini وجعل القران ايدين سكسا القران ينكي ينكي wannan iktibasi ne allazina ja'alu alqur'ana idin wanda suka zanyi qur'ani yanki yanki shine amanu bi ba'dun wa kafaru bi ba'd suka yi imadi da bangare suka kafurce ma bangare yace inna ba'd alhadith hadathi jada san ku sani cewa bayan abin da yake fararre jada san akwai kabari wa innakum lan tukhlaqu abasan ku sani ba ahalice ku dan wargi ba fa hazari harran nar ku kiyayi zahin wuta wabadar ukubadar kuyi gaugawa zuwa ga kyakkyawan karshe na gidan lahira ala ku saurara wa innal ilma lalle shi ilmi ahsanu ala illatihi shine mafi kyau game da sha'anin shi cikin duka wannan abubuwan da na zana muku ilmi shine mafi fici akan sha'anin shi duka gaba daya wal jahala shi kuma jahilci aqbahu ala halati shine mafi muni game da halayen shi yace wa inna ashqa man azallatuhu sama yace mafi tsananin tsiya ga wanda sama ta yi malihi inna shaki in shakiya bikumul ulama idan malaman ku sun shakiyance idan annasu bi aimmatihim mutane ay ulama annas bi aimmatihim mutane game da shuwagabannin su da malamai da shuwagabannin su in sun tsiya ce sun yi tsiya ta lahira to mutanen su zasu kasance a ci suna mafi tsiyaran saboda shuwagabanni da malamai su ne jagororin addini yace fa innin qadu bi azimmatihim idan sun yi jayu game da ragamar su najawu zasu samu tsira in sun jayu game da malaman su duk wanda ya tsiya ta game da malamai kamar yadda mai askari a mukaddima yake cewa farabihu mai riba shine man faza wanda yayi rabo bi mutaba'atihim da biyayyar malamai to shine yake nihi nan yace wanda yake matsiyaci shine wanda bai biyayya ga malaman shi ba cikin umarnin yinayi barnabari yace duk wanda ya jayu ya miƙa wuya bi azimatihim da ragamar su najawu zasu samu tsira bi zimmatihim da alƙawalin su wan nasu rajulani mutane guda biyu ne alimun yar'a malami mai kiyayewa wa muta'allimun yas'a da mai neman ilimi wanda yana ta kokarin neman shi yace wal baquna sauran mutanen hamilu na amin wanda sun bar kansu kara zuba ne kamar yadda mun gani a mukaddima sunan darar mai magana Abdullah dan Mas'ud shi yake cewa hamajur ra'a mutane ne karan banza kawai wanda babu a alsahi da su warati wa an'am kuma masu kiwon dabbobi ne kawai da su da makiyaya duk daya duk mutum ko mun ina ya kai ko mun wani matsayi ya kai ko shugaban kasa ne matukar bai san addini ba a wajen Allah gwada mai kiwon dabbobi da shi yace wailun alin wailu alin kaito munuranan da kyau kaito ya tabbata ga madaukakin da umira min safilihi aka umarce shi ga wanda yake kasa da shi kaito madaukaito ya tabbata na madaukakin da umarni ke zo mishi da na kasa da shi ma'ana malamin da ke bin umarnin jahilai malamin da ke bin san umarnin jahilai shi ya samu daukaka ta sama da su kuma ya komo kasa shi umarnin su yake amsa kaga ai kaskanci ne wanda narko ya tabbata gare shi yace wa alimu shay'in da kuma masanin wani abu umarni yake zo mishi min jahilhi ga wanda ya jahilce shi ka san abu kuma ka rika bin jahilai kuna banna yace wa qad sami'tu naji labari anna ali ibn al-husayn cewa ali ibn al-husayn kana qa'iman ya kasance a tsaye izun nasa yana ma mutane wa'azi wa yaqulu yana cewa ya nafsi ya ke rai hatta ma ila al-hayatu rukuniki har zuwa yaushe ne kike rafkana zuwa ga rayuwa wa ila dunya wa imarata hasu kuniki zuwa ga duniya da rayar da ita ne su kuniki nutsuwake ta kasance amma atabartu biman madabuki nuraba da wanda suka gabata min asalafiki ga magabatanki wa biman waratuhu al-ardu ga wanda kasa ta lullube shi ta binne shi min alafiki daga dubunnai kamarki in kai mai kudi ne in mai kaza ne in mai kaza ne kasa ta dauki dubunnanka a kasa yana kwance a ciki wa man fuji'at bihi min ikhwanika da wanda mutuwa ta zo mishi gamsake ta mishi fuji'a bagtatan daga cikin yan uwanka wa nuqila ila daril bila kuma aka dauke shi aka kai shi zuwa ga gidan tsuha min akaranika da akaraniki daga cikin sa'anninki sa'anninka nawa nawa aka dauka aka kai aka binne yace fa hum fi budun al-ard ba'da zuhuriha mahasinuhum fiha bawalin dawasiru khaladuruhum minhum aqwat iraduhum wa saqatuhum nahwal manayar maqadiru wa khallu an-dunya wa ma jama'ulaha wa dammatu tahta tarabul hafairu yace fa hum sufi budun al-ard suna cikin karkashin kasa ba'da zuhuriha bayan da suna bayan kasa wanda da suna bayan kasa suna taka ta yau gobe sune gasu kasanta a kwance ba motsi yace mahasinuhum fiha kyakkyawan ayyukan su a ciki bawalin sun ruddige da wasu sun zama na halakakku kyakkyawan duk wani abin da suka tattara babu ya ruddige gida da ya gina mota da ya bari da dabbobi da ya bari duka sun ruddige yace khalat duruhum gidajen su khalat sun wuce minhum daga cikin su wa aqwat iraduhum iraduhum hajasu haja ta dukiya khalat ta zama na banza ita ce aqwat ma'ana ta zama na banza wa saqatum kuma ta kora su almaqadir qadara na hawal manaya wajen mutuwa wa khalau kuma sun kadaita ani duniya gami da duniya wa ma jama'ul hada abinda suka tattara mata yace alhafairu rami jam'i ne na alhufra wa dammatum ta tattaro su ta tattarabi kalkashin kasa ramuna na kabari sun tattaro su bayan ga kudi da ya tattara ga dukiya da ya tattara ga komi ga shewa duka ya bar su ya je yana kasan kasa ana shagali da abin nan da ya tattara yace kam nawa nawa ne iktasalat aidul manuni min qurunin ba'a da qurun aidul manuni hannu na mutuwa iktasalat tawarci min qurunin ba'a da qurunin da karni bayan karni mutuwa ta yi ta amsa ta meka hannunta tana ta dauko karni bayan karni tana zubawa kasa wa kam gayyarat bi bilaha wa kam nawa nawa ne gayyarat tajrikita bi bilaha da tsuhatta ita tsohuwa ce tana nan kullun kowa yazo ta amsa ta zubda kowa yazo ta amsa ta nasa cikin ta ba gajiya take ba tsuha take ba wa gayyabat aksarar rijali fi saraha ta boye mafi yawan mazaje na kirki a cikin kalkashin ta maza na kirki kai da kanka ka san magabatan mu da muke ta bada tarihin su da a ce akwai wani wanda zai zamana da su yadda ce su zamana hango masu neman duniya to wanda suka yi wannan hidiman ma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai da manyan malaman nan babu wata mujamala cikin sha'anin mutuwa a ƙara musu sai wanda daya babu wannan a cikin sha'anin wannan Allah bai mujamala yace wa anta ala dunya mukibbun munafisun li khuddabiha fiha harisun mukasiru ala qadarin tamshi wa tasbihu lahiyan atadri bima za law akalat tukhadiru wa inna mar'an yas'alu dunya hujahidan wa yuzhil an ukhra la shakka khasiru yace wa anta kai ala dunya mukibbun kake hu ala dunya akan dunya munafisun kana targayirgay akan ta a cikin duniya ce kake wufi zalika fare tanafusul mutanafisu li khutabiha dan saboda masu hudubarta duk wanda yazo yake hudubar duniya neman arman duniya da kai za'ayi yace fiha a cikin ta mukasirun mai yawaitawa ne harisun mai kwadanta ne ala khadirin tamshi kana tahiya abusa khadari wa tusbihu kuma kana waye gari lahiyan kana tawargi tahiyar da kake ta yi ranka ba a hannunka ba baka san yaushe za'a dauke shi ba bisa hatsari kake amma kana tawargi yace a tadari bi maza law aqalta tukhadiru ka sanda kana da hankali wani irin hadari kake busa kanshi wa inna mar'an yas'ali dunyahu lalle mutunan da ke ta aiki dan duniyar shi jahidan yana matukar halar shi wa yuzhil an ukhrahu yana mantawa gami da lahirar shi la shakka babu shakka khasir mai asara ne yace unzur ku yi duba ila al-umamul khaliya zuwa ga al'ummomin da suka wuce wal mulukil faniya da masu mulki da suka kare kaifas in tasafathum al-ayyam ya ya yau da gobe ta sheke su a daga gari a sheke a daga hatsi a sheke shi kura ta huta disata huta shi yake cewa in tasafat wa afnahum al-himamu mutuwa afnahum ta karar da su famma hat asaruhum sai gurbin su ma ya shahi ka san da cewa a garin wannan da kake ciki mai suna zandar wasu miliyan shekaru da aka wuce wani gari ne ma aka yi abu sa wannan gurin yau da gobe aka shahe shi duk wani gari da ka gani a duniya an yi wasu garirra ba wasu al'ummomi ba wasu garirra da dama wanda a da sunan shi gari kaza yanzu sunan garin babu sunan mutanen wasu jama'a ne da ma sunan wani garin wanda aru haka nan aka yi ta yi dan miliyan shekaru gare ta duniya yace wa baqiyat akhbaruhum labaransu kuma sun yi saura sai labarin kawai muke ji yace fa adhaw ramiman fi turabu aqfadat majalisu minhum udilat wa makasiru fa adahu sai suka waye gari ramiman ridaddagu ne fi turabi a cikin kasa wa aqfarat majalisu minhum mazaukininsu sai ya zamana afqarat ya koma haqo uttilat an maida shi banza ya zamana ba kowa ciki wa makasur da gine-ginensu masu tsada duk sun koma ba kowa a ciki وخلوا عن الدنيا وما جمعوا بها وما فاز منهم غير من هو صابر وحلوا بدار لا تزاور بينهم وأن لسكان القبور التزاور فما إن تروا إلا رموسا سووا بها مسطحة تسفي عليها الآثار yace wa khallau sun wuce an duniya gami da duniya wa ma jama'u biha da duk abin da suka tattara mata sun tahi sun barta wa ma faza minhum ba wanda yayi rabo a cikin su gairu man huwa sabirun banda wanda yake mai hakuri ne yayi ruko a addini bai yayi hakura gami da ruɗin duniya wa halau bidarin kuma yace sun yi kawa gami da wani gidan da la tazawura bainahum babu ziyara tsakanin su shine kabari yace wa anna li sukkanil quburi tazawuru ina za a samu ziyara gami da mazauna kabarburra wanda ke ga wannan a kabari ga wannan a kabari za a yi wani ya ziyarci wani wannan kuma amma mas'ala ce wanda shi ya kawo ta cikin nan malamai sun yi bayanin ta na addini akan cewa wanda suke cikin kabari wane sun mutu shin akwai ziyara tsakanin su al-imam ibn al-qayyim yayi magana kyakkyawa anan yace mu sani cewa wanda suka kasance sun mutu kashi biyu ne wanda ke cikin azaba ta kabari da musiba ta kabari wannan azaba shi ma za a ishe shi ba zan can ziyara ake ba wa magana ziyara amma wanda suka kasance cikin ni'ima cikin jin dadi ta kabari to wannan asar ya tabbatar da cewa akwai ziyara tsakanin su suna ziyartar juna wane ya rasu suna cikin jin dadi kowa yana cikin jin dadi dan saboda me yace hadisin annabi ya nuna cewa ransu yana cikin hawasil tsayir tasarahu haisu sha'at lansu yana cikin bulukoto na tsuntsu suna kewayawa duk inda suka ga dama kenan kaga ziyara ta tabbata duk inda suka ga dama annabi yace to ibnu qayyim yace wannan ke nuna cewa ahlul qubur suna yin tazawur tsakanin su wannan ya ziyarci wannan a shahira wannan ziyarci wannan a shahira har lokacin kiyama ta zo babu kewa tare da su haka nan zasu tahi wani daga cikin magabata mun gani wanda ya roki Allah gurin shi kawai ya Allah wannan nazari na karatu na littattafai ka bani har a kabari yana mutuwa akai mafarkin shi da daki na littattafai a kewaye aka ce mishi menene wannan kai da ka riga ka mutu ya gaya masa cewa roƙon Allah nayi kada ya raba ni da karatu ko a kabari na shine Allah ya mana daki da katanga ta littattafai ita ce aka mishi katanga ta littattafai to wannan akwai ziyara tsakanin mutanen kirki kuma akwai tambaya tsakanin wanda yake ya bar duniya al-Imam al-Qurtubi ya kawo cikin littafin shi da yake cewa tazkiratul mauta wa umurul akhirah kawai yayi shi ne akan sha'anin lahira tun daga kabari har zuwa tashin kiyama babu abin da ya bari to ya ka bayanin cewa idan mutanen kirki ya rasu ya tarra wasu mutanen kirkin zai tarra su a shahira yaushe ka zo yi na zo yaya ina su wani lahiyar salau wani lahiyar salau ina zawaran nan wance lahiyar talau ta yi armi ai zawaran nan haka nasin ya zo nasi ne daga wani sahabi ya ce ba ma zawa har zawaran shi da ya shiga wadda ya sha kan wasu ya tambaya ina wance ta yi armi an ce mishi wance ta yi armi hatta da musa gidansa sai ya tambaya ina musan nan tama a ce mishi tana nan ko kuma ta mutu ya tambaya a ce ina wane a ce mishi ai wane ya riga yau muzawwa ya ce subhanallahi ban ganshi ba ko kenan kawai ya yi wancan wajen kenan kaga wannan magana ziyara a cikin alamul barzakh abinda ke gudana da tattahoi da kowa da suke bamu labari da tarihin wannan akwai ziyara tsakanin mutanen kirki ya ce fama in tara illa rumusan sawbiha babu abin da kake gani sai ridaddagun kabarburra sawbiha wanda suka zamana a ciki rumusan kai ridaddagun gidaje wanda suka zamana a ciki kawai he gidajen su musaddahatun wanda ga sanan azubde tasfi alaiha al-aasiru al-aasiru jam'i ne na isar iska mai guguwa mai cike da wannan ruwa da kura in isarun na qur'ani da ya fada kenan wannan jam'in shi ne ta zo ta sheke musu wannan gidajen nasu yace kam ayan ta so nawa ka gani min zi izzatin ma abucin daukaka wa sultanin da mulki wa junudin wanda ke tare da sojoji wa awanin da mataimaka karta makkana min dunyahu ya samu duniyar shi ta kowane bangare wa nala min hamunahu ya samu abun gurin shi a ciki fa banal husuna ya gina wannan ganuwa manyan gidaje da ke hana a kawo mishi hari wadda sakir kuma da gidaje na kayan wasa gidajen wannan gidan wasa wa jama'al alaqa ya tattara duk abubuwa na tsada al alaqa mun wuce shi wajen so uku ko so hudu wal asakir da sojoji askarorin yaki cikin masu mulki yace fa ma sarafat kaffal maniyati iz atat mubadiratun tahawi ilayha az-zakhairu wa la dafa'at anhu al-husuna allati bana wa haffat biha anharuha wa dasakiru wa la qara'at anhu al-madiyatu hilyatan wa la tami'at fi az-zabbi anhu al-asakiru yace kaful maniyata tahi na mutuwa almaniya ita ce mutuwa tahinta fama sarafat ba bai kawar da ita ba wancan gidajen da masu da dukiyoyin da abubuwa masu tsare da ya kawo bai kawar da ita ba iza ta lokacin da ta zo kaffal maniyya tahin bai kawar ba da tahin mutuwa lokacin da ta zo duka abubuwan can da ya hada yace mubadaratun tahawi ilayha az-zakhair gaugawa ce wanda az-zakhair duk abubuwan da ya aje zai gaugawa zuwa ga wannan mutuwa duk abin da ya tara dai kiran nan kira ne wanda daga mala'ika yazo dolan shi da gaugawa zai amsa kiran nan babu jinkiri yace wala dafa'at anhu al-husuna allati bana al-husuna allati bana la dafa'at ganuwa gidajen da ya gina na neman kariya ba su mishi maganin komai ba wa haffat biha anharuha wanda dai kewaye koramai da gidan nashi wanda sakiru da ma kuma abin nan gidajen rawa gidajen waka da ya hada yace wala qara'at anhu al-madiyatu hilyatan wala tami'at fi zabbi anhu al-asakiru yace an wala qara'at anhu al-maniyatu hilyatan wata dubara wala qara'at anhu al-maniyya bata kwankwasar mushi ga mutuwa ba bata yi mushi maganin komai ba wala tami'at anhu al-asakiru kuma askarawan yaki wala tami'at busi kwade ba ma fi zabbi anhu wajen bashi kariya da sozawan shi na yaki shugaban kasa ta zo ta dauka ba ruwanta da wannan sozawan da zasu tsare su ma ba sun sa aransu ba cewa oga ya za a yi han mutuwa he mun kare mishi wannan bai cikin ransu ma sun san ya yi karhin su yace ya kaumi mai wa'azin nan da ya ci gaba da wa'azi yace ya kaumi ya ku mutane na alhazarul hazar kiyayewa da kiyayewa wal bidar al bidar gaugawa gaugawa min ad-dunya daga duniya wa makayidha da makircinta wa ma nasabad lakum da abunda ta kafar muku min masayidha daga abun harautarta wa tajallat lakum da abunda ta yaye muku shi min zinatiha na kawata kada ya rude ku wastasharafat lakum min bahajatiha da abunda ta meko muku ta gwada muku min bahajatiha na adanta yace wa fi dun ma ayanta min faj'atiha ila rafdiha da'in wa bi zuhdi amirun fajidda wala tagfal fa ayshuka ba'idun wa anta ila daril maniyati sa'irun wala tatlubu ad-dunya fa inna dilabiha wa innilta minha ragabatun laka da'iru yace wa fi duni ma ayanta ko ma bayan abinda ka gani min faj'atiha na wannan cuta ta duniya na radadin duniya ila rafiha zuwa ga kakkabe wannan wahalaka da'in akwai mai kira wa bi zuhud kuma gami da zuhud amirun akwai mai umarni duk wata wahalar da kake ganin cewa an yi ta kokarin ko ta halal ko ta haram in raba kaina da wahala kasancewa wannan wahala kakkabe ta zakai wucewa za ta yi ka fije lahira yace fajidda kai kokari shine fajidda wala tagfar kada ka tagabul kada kai rafkana fa aifika ba'idun rayuwarka ta kasance mai gushewa ce shine ba'id wa anta ila darul maniyati sa'irun wa anta sa'irun kai mai komawa ne ila darul maniyati zuwa ga gidan mutuwa gidan halaka wala tatlubu dunya kada ka nemi duniya duk inda muka yi cikin nasi na qur'ani ko hadisi ko littattafan zuhud ana hani gami da neman duniya ba qadrul kifaya ake ne ba neman duniyar da zai shagaltar da mutum in ba wannan ba dukkan wanda ya zauna cikin ta dole sai ya nemi daidai gwargwadon abun bukata shi ba wannan ake nihi ba yace fa inna dilabaha dan saboda neman ta na alfahari wa innilta minha ragabatan laka koda ka samu abin da kake kwadayi a cikin ta to da'irun mai cutar da kai ne duniya dukkan wani abin da ka kasance ka samu a cikin ta na biyan bukatunka gaba daya to ka san da cewa yana da cutar washe da take biyawa baya al-imam ibn al-qayyim Allah mashi rahama ya kawo bayanan cikin littafin shi ash-shauq in ban manta ba wasu littattafan shi ne na manta ko littafi na karanta mas'alar da jimawa ya dauki jin dadin duniya ɗaya bayan ɗaya kowanne ya faɗi zuwa ga illar shi da yake kawowa koda ka same shi kaza in ka dukufa akan shi cikin jin dadi na duniya ga cutar da yake sababawa wanda kuma bata da makoma sai lahira kaza in ka dukufa akan shi in ka ci gaba kuma mu da muke rayuwa cikin wannan zamanin mun san da wannan duk wasu abubuwa na jin dadi na kayan zaki ga musibar da ke sababawa wanda ba maganin ta sai mutuwa duk wani abu wanda ya kasance na gishiri ne na kaza ga abin da yake sababawa na kusantar mata idan yayi yawa ga abin da yake sababa ibn al-qayyim ɗaya bayan ɗaya biyo su ya zana dukkan jin dadin duniya ba wahala ba jin dadin da muke ta nema yace muke karnukanci akan su ɗaya bayan ɗaya dukkan shi kowanne ga cutar shi wanda in ka same shi yace wa kaifa yahrisu alaiha labibun ta yaya za a yi mai hankali dan saboda ya malamai da likitoci sun tabbatar da cewa dukkan wata cuta 80% da muke tare da ita cikin rayuwar mu ta gangar jikin mu sababin bakin mu ya jayo mu ka ita ci ne kawai ya jayo ta kai ka je ka ciwo wani abin da zai sabbaba maka ita yace wa kaifa taharisu ya harisu alaiha labibun yaya mai hankali mai kyau zai yi kwadai gami da duniya au yasarru biha aribun ko kuma mai hankali zai kasance yayi kwarin ciki akan ta da al-arib da al-labib duka ɗaya ne shi yake so ya bayyana mana wa huwa ala siqatin min fana'iha kuma yana da tabbas akan cewa karewa take wasu gine-gine da wasu raye duniya da wani zaka ga yana tayi zaka yi mamakin har shin ya san cewa yana barin takwa inda har ya san cewa karewa zata yi da shi da ita baya bata mata wannan lokacin ba yace ala ta'ajabuna min man yanamu shin ba ku mamaki gami da wanda yake barci huwa yakhshal mauta yana tsoron mutuwa wala yarjul fawta kuma bayya kaunar cewa zai kubuce duk barcin da zakai ka san cewa tana yi wa Allah ya karbi ranka ciki kuma baka isa ka kubuce ba yace ala la walakinna nagurru nufusana wanda shugulu halazza wa tashgulu halazzatu an ma tuhaziru wa kaifa yalzu al'ash man huwa muqinun bi mawqif adlin haythu tubla sarairu ka annana nara la nushura wa annana sudan malana ba adala fana'i masairu yace ala la ku saurara ba haka bane walakinna sai dai mu na gurru nufusana muna rudar da kawunan mu wa tashgulun lazatu allazati jin dadin duniya tashgulu ha yana rabkanar da rayuwar mu amma nu hazur gami da abinda muke tsoro yace wa kaifa yalzul aishiya zai ji dadin rayuwa man huwa muqin wanda yana da tabbas bi mawqifi adalin da cewa tsayuwa ta adalci akwai tsayuwa ta adalci ta kiyama haisu tubal sarair gurin da za a tona asiri duk wani abin da na makirce na kaidi da mutun ya za a tona asiri a gobe kiyama wanda ya san da wannan ya zai ji dadin rayuwa ka annana ra kamar mu muna ganin cewa Allah nushura babu tashi ayyukan mu suna nuna ba wa aqidan mu musulmi ya yarda cewa akwai tashi amma ayyukan mu suna fassara cewa kamar bu mu yarda cewa akwai tashi gobe yace wa annana sudan kuma kamar cewa mu an bar mu karazibi malana ba adal fana'i masairu ban mu da makoma bayan karewa yace kam garat dunya min makhladin ilaiha mukhladin ilaiha so nawa yace duniya tar rudu wanda ya dawwama zuwa gare ta ya karkata zuwa gare ta fa akhlada ila al-ardi shine ya karkata zuwa ga duniya ba ya dawwama dan bai dawwama ba muka ganshi shine ya karkata yace wasara'at min mukibbun alaiha wat kuma takkada wanda yake fu akan ta wanda yake fu akan ta yake ta neman ta ita zata kama shi ta makure ta kada shi yace falamtin inshi min atharatiha bata yi mushi sassauci ba bata bar shi ya motsa ba bata zaburar da shi ba min atharatiha daga tuntuban shi duniya wanda ba ta gaba ma yake ta neman ta to in yayi tuntube ya fadi ne ta kara tura shi bata kama ta dago shi shine falamtun ishu bata dago shi ba min atharatiha daga tuntuban shi da ya fadi walam tuqilhu kuma bata yi mushi zobabewa ba yin gafara rangwame min sar'atihi daga faduwa shi in ya mata kuskure ba ruwan ta babu zancen gafara walam tudawihu bata mushi magani ba min sakamihi daga cutashi walam tashfihi bata bashi lahiya ba min alamihi daga radadin shi yace bala auradatuhu ba'da izin wa rifatin mawarid su'in malahunna masadiru yace bala ba haka bane auradatuhu ta gangaro da shi ba'da izin bayan daukaka wa rifatin da bayan daraja da daukaka ta kawo shi mawarid su'in magangara mummuna sai ta daukaka shi yayi sama abu dai na duniya sai ta maido shi kasa duk wani mai kudi duk wani mai mulki duk wani mai hali sai ta maido shi kasa wannan ko ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haqqun 'ala Allah ta'ala Allah yarfa'a shay'an min ad-dunya illa wada'ahu haqi ne ga Allah babu abin da zai daukaka na duniya ba na lahira ba sai ya maida shi kasa ya zubar da darajar shi yace malahunna masadirun basu da wani masdar a tare da su yace falan mar'a Allah najata wa annahu huwal maut la yunjihi al-muzawiru falan mar'a yayin da ya gani Allah najata kuma ba cewa babu tsira wa annahu cewa shi huwal maut ita ce mutuwa la yunjihi minhu al-muzawiru mu'azir mai kamawa mai taimakawa la yunjihi minhu bai tsiratar da shi daga mutuwa ana cewa minhu ga mutuwa dan saboda larabci namiji ne ba mace ba an ce minha ba yace tanan dama sai yayi nadama law agana hudulun nadamatin ina ma a ce tsawon nadama shi zai yi mishi magani amma bai magani yace wa abkathu zunubul kaba'ir manyan zunuban shi na kaba'ira suka sanya shi kuka yace baka alama salafa min khatayahu yayi kuka ga abin da ya gabata na kurakuran shi wa tahassara ya ciza ya tsa alama khallafa ga abin da ya bari na baya min duniyahu na duniyar shi hausu lam yanfa'ahu al-istibaru ta yadda kuka kuka zubda hawaye bai mishi amfani ba al'abura shine hawaye istibara zubdar da hawaye walam yunjihil az itizar kuma kawo uzuri da ya mishi tsira ba yace ahadad bihi ahzanuhu wa humumuhu ablasalama a'ajazatul ma'aziru yace ahzanuhu bakin cikin shi wa humumuhu da damuwar shi ahadad bihi ta kewaye shi wa ablasa kuma ya rude mishi lamma a'ajatul ma'azuru ya yinda uzuri yayi mishi wahala babu lokacin bada uzuri ba lokacin bada uzuri bane in tazo falaysa lahu min qurbatil maut farijun bayyada min qurbatil farijun wani mai yayewa min qurbatil maut gami da bakin cikin mutuwa walaysa lahu mimma yuhaziru nasiru walaysa lahu nasirun bayyada wani mai taimako mimma yuhaziru ga abin da yake jin tsoro in tazo wa kad khasi'at fawqa almaniyati nafsuhu wa kad haqiqa nafsu huran shi khasi'at ta boye fawqal maniyati saman mutuwa ta kaskanta dike so ta yi kasa ikhsa'u fiha wala tukallimu yace turaddiduha minhu luha wal hanajiru alluha naman dake nan kin busa naman dake nan kin hakori wanda hakori ya bullo daga cin shi ne alluha wal hanajiru da jijiya wuya dukkan su turaddiduha sun yi ta kaikawo lokacin da mutuwa ta zo mishi yace fa ila mata turaqiu bi akhiratika dunyaka da yaushe ne kake dumke lahirarka da duniyarka kake dumke duniyarka kai da lahirarka wa tarkabu fi zaka hawaka kuma kake hawan sa ranka a cikin wannan inni araka dha'ifa liqin ina ganin ka kai bawa mai raunin imani ne ya raki a duniya bi dini ya kai mai dumke duniya da addini duniyarka ta samu baraka ka dauko addinin ka ka dumke da ita abi haza amarakar rahman da wannan ubangiji mai rahama ya umarce ka am ala haza dallakar qur'an ko akan haka qur'ani yan maka nuni yace nukharrib ma yabqa wa na'muru faniyan fala zaka mufurun wala zaka amiru fa halaka in wafaka hatfuka bagdatan wa lam taktasib khairan lada llahi aziru yace nukharrib ma yabqa muna rushi abinda ke wanzuwa ita ce lahira wa na'muru faniyan muna rayar da mai karewa ita ce duniya sai zamana fala zaka mufurun wancan bamu cika shi ba ita lahira bamu cika sha'anin ta ba wala zaka amirun kuma wannan bu marayar da shi ba duniyar bata samu rayuwa ba lahirar bu mu same ta ba ai marasa biyu yace fa halaka in wafaka hatfuka bagtatan shin kana da idan hatfuka mutuwa ka in tazo maka nan alhatfi tace mutuwa in tazo maka bagtatan kai tsaye haka walam taktasib khairan baka aikata alkhairi baladallahi azurun kana da wani mai abun nan mai amsa mai kai ma karba uzuri ne gabatar da uzurinka ma'ana fa halaka azurun can gaba fa halaka azurun shin kana da wani mai gabatar maka da uzuri in wafaka hatfuka bagtatan mutuwa ka tazo maka bagtatan walam taktasib khairan baka aikata alkhairi ba babu wanda zai amsa kai maka uzuri a ce Allah a saurara mishi ai bai da dama ni kasuwanci ne da kaza da kaza yace atarda bi an tuqdal hayatu wa tanqadi wa dinuka manqusun wa maluka wafirun atarda shin kana yarda bi an tuqdal hayatu akan rayuwarka ta kare wa tanqadi ta wuce wa dinuka manqusun addininka a tawaye wa maluka wafirun duniyarka mal dukiyarka kuma a cike ka mutu ka bar dukiya mai yawa amma kuma addini ka je da shi a barake ka je ma Allah addini a tawaye amma dukiya ka bar mai yawa wannan mai wa'azi anan ya tsaya kala Isa ibn Hisham yake cewa fa qultu li ba'dil hadirina wannan hukumar manta ya shiga garin Basra kenan yana tamaka yana kwambo gayi ne tar da ana wannan wa'azin ya tsaya sai da aka kawo nan sai yake cewa nace ma wasu wanda suka harato man haza wane ne wannan kala sai yace garibun qardara a cikin ya tambaye wasu cikin yan sauraro yace garibun wannan bako ne qardara fada wayi la a'rifu shakhsahu ban san huskar shi ba fasbir alaihi kai hakuri akan shi ila akhir maqamatihi hayya kare wannan tsayuwar tashi la'allahu yunbi'u bi alamatihi mai yuwa ya bada labari game da alamar shi mai yuwa an ya kare sanar da jama'a cewa jama'a ni ne malam wani daga gari kaza nake yace fasabarta sai nayi hakurin faqala sai yake cewa zayyinu ilma bil amali ku kawata ilimi da aiki washkurul qudrata bil afwi ku gode ma iko da afuwa in kana da iko ramawa iko da hin karhin wani kayi shi da afuwa wa khuzu safwa ku amshi tsarkakken abu tatacce wa da'ul kadara ku bar wanda yake da kusashe mummuna yaghfirullahu li wa lakum Allah ya muni gafara da ni da ku yace summa arada zahaba sannan sai wannan malami so ya tahiye shi fa madaitu ala asrihi sai na bi bayan shi fa qulhu sai nace mishi man anta ya shaykh wane ne kai malam faqala sai yake cewa subhanallahi abun mamaki lam tarda bil hayati gayyaratha baka yarda ba da alhiliya dubara wadda gayyarta wadda ka juya ta hatta amarta har sai da kaso ilal ma'arifa wadda zuwa ga so wadda fa ankarta hakan muna nata ma'ana canda sanin da kan muni abin da ya kira ka zuwa ga kan mance ni baka san sura ta bane kake nuna cewa baka san da ba adan da nayi ne yasa kan mance ni kai kuskure in haka ne yace ana abul fatah al-iskandari ni ne abul fatah al-iskandari wanda ka sani fa qultu sai nake ce mishi hafizakallah Allah kiyaye ka fa ma haza shaibu me ya kawo wannan hurhura wannan da na gani ita ta sa nan mance ka duk da canda na san ka fa qala sai ke cewa nazirun walakinahu sakitun wa dayfun walakinahu shamitun wa ikhasmatun walakinahu ila an ushayyihu sabitu yace nazirun me galgadi ne ita wannan hurhura waja'akum an-nazir malaman tafsiri sun ce hurhura walakinahu sakitun sai dai shiru ne yake a hadisi ya nuna cewa Allah zai aiko maka ya kai dan adam mai wa'azin da bakin shi shiru bai ce komai ita ce hurhura wa dayfun bako ne yazo mini ita wannan hurhura walakinahu shamitun sai dai mai gayin magana ce hurhura ta zo bata ce komai amma gayin magana take kan cewa ka shirya ka kusa tahiya yace wa ishqasu mautin kuma alama ce mai ko huska ce ta mutuwa walakinahu sai dai shi ila an ushayyihu zuwa ga iraka ta sabitun tabbatacce ne daga nan har zuwa mutuwa muna tare da ita marubuwa da ita hurhura ta zo ne gami da wa'azi hayi tsawo amma tana da batta da wahalar kalmomi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai na Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.